Rahoton wanda aka baje a yayin wata muhawarar bayanar jama'a wacce kungiyar Alternative Efficacy Twin ta shirya ya biyo bayan wani binciken da cibiyar International Budget Partnership ta shafe watanni da dama tana gudanarwa a kasashe kimanin 120 dalilin tantance zahirin yanayin tafiyar yaki da cutar coronavirus daga farkon kullar wannan annoba kawo yau kamar yadda mai kasida a wannan muhawara Abba Hassan ya yi mana karin bayani
a binciken ya nuna cewa a wasu kasashen madiyawa akwai inda ba ba da cikakken labari ba ga yan kasa kuma akwai inda matakan nan da aka dauka ba dauki ra'ayin yan kasa ba kaga yanzu an bibici wasu kasashe an ce kaman mata su ne masu ƙananan ƙarfi ko ku a ce gajiyoyi ko yara kuma an ce wasu masu ƙananan ƙarfi kaman cikin yan kasuwa wannan abu ne wanda zai takura ayyukansu an dauki matakai wato bincike ya nuna cewa lokacin da ake dauka wannan matakan ba tambayar ra'ayin jama'a ba kenan mutane a yau ba su da tabbacin cewa wa'annan abubuwan da aka dauka sun magance ciwon da aka gano lalle bincike ya nuna cewa da sauran runa aka ba ya kamata cikin kasashen mu a samu cikakken labari don ɗan ƙasa su san cewa wai su wannan matakan da aka dauka kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko bata biya
kimanin biliyan 14 na dalar amurka ne aka bayyana cewa an ware a matsayin kashi na farko na kuɗaɗen zartar da matakan yaki da cutar ta covid-19 a duniya sai dai wannan bincike ya gano rashin haske a game da yadda aka kasafta waɗannan kuɗaɗe a ƙasashe da dama
yanzu aka ɗauki misalin ƙasa kamar Niger ba a yi isasshen rahoto ba musayin da aka yi amfani da wannan kuɗaɗe wato yau kenan a zaman na ƙungiyoyin horon hula shine muke cewa ya kamata wa 'yan ƙasa su san an fidda kuɗaɗe da yawa na baitulmalin gwamnati wanda ya kamata a yi amfani da su saboda a magance da abin da ya shafi wannan malatu
wani ɗarajin kare haƙƙin ɗan adam Jori Ibrahim da ya halarci wannan muhawara ya ce bai yi mamakin jin bayanan da binciken na IDP ya bankaɗo ba saboda yadda jami'ai a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka suka maida da ciki da dukiyar jama'a tamkar sana'a
aka ce biri ya hau wai ce gaban zabule sanda sarakoshi ta laƙe sama wa'anda lokacin mu ana cikin kwanciyar hankali ba su fidda haske ba balle yanzu da an ce an shiga an sati din taɓaci kenan wannan abubuwa ne da ni matsayina na ɗan ƙasa wanda ke tsarwa abin da ke wakana yau da gobe bai bani mamaki ba kowanne dama mutane suka samu suna amfani da ita ne don su kin haske su kin adalci ga mutane wannan binciken ya ƙara jaddada mu da muna nesa ga mulki na demokaradiyya saboda abin da ya ke bada alamu ana gudanar da iko na demokaradiyya shine a baiwa mutane haske
yaki da annobar covid-19 wani abu ne da ya haddasa cece kuce a tsakanin hukumomi da talakawa a kasashe da dama inda matakin kulle da takaita harkoki suka janyo tarzoma kamar yadda a yanzu haka batun allurar rigakafi ke ci gaba da haddasa muhawara inda hatta a kasashen da suka ci gaba ake samun masu turjewa matakan da aka shimfiɗa da zummar dakile yaduwar wannan masifa da ta addabi duniya Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.